Takardun Pandora dai su ne mafi yawan takardu da aka bankado a tarihi tare da haɗin gwiwar 'yan jaridu a duniya, da adadinsu ya kai miliyan 11.9, waɗanda suka fito da bayanan sirri kan asusun manyan shugabannin duniya, musamman harkokinsu na gabar teku, wato offshore dealings. A cikin takardun da aka bankado na asusun kuɗaɗen jigajigai a duniya, akwai sunayen tsaffi da shugabannin duniya da ke kan karagar mulki 35, sama da 'yan siyasa 330, ciki har da 'yan Najeriya, da wasu jami'an gwamnati daga kasashe da yankuna 99 na duniya. Shugaban hukumar EFCC mai yaki da masu yi wa tattalin arzikin kasa, zagon kasa Abdulrashid Bawa, yayi bayani a game da gayyatar Peter Obi.
Gaskiya ne an gayyace shi, da yake dama akwai abin da muke yi akai, to yanzu faduwa ce ta zo daidai da zama aka kira shi don ya zo ya dan kara bamu bayani akai. Eh, kamar yadda kika sani ko duniya ta sani, issue na Pandora Papers ya fito ne daga hannun gangamin Nigeria da ke da office a America, da suka tsaya suka fito da wannan, suka hada da 'yan jaridun duka duniya baki daya, har da kuma 'yan jaridun Najeriya suka fito da wannan. Mutan gida ya danganci 'yan Najeriyan da aka ce suna da gidaje da dukiyoyi a kasashen waje. Mun samu wannan rahoton, kuma muna nan muna dubawa, muna hadawa da abin da muka riga muka sani, da kuma irin namu binciken da muke yi dama akan wayansu daga cikinsu.
Masana shari'a na alakanta gayyatar Peter Obi da rashin bayyana dukkan kadarori da ya mallaka na ciki da wajen kasar ga kotun da'ar ma'aikata, wato Code of Conduct Tribunal, a lokacin da yake gwamna. Barista mai nasara Kogo Umar fitaccen masanin shari'a ne.
Ta magana bayyana kadarori wanda mutum ya zaba, idan muka dauki sashe na 52 na tsarin mulkin Najeriya, to wajibci ne shi tsarin mulki ya bada na cewa duk wanda aka zaba kamin ya shiga office ya tabbatar yayi bayanin kadarorin shi, kuma yayi rantsuwa akan su, kuma lokacin da zai bar office ya sake maimaita wannan, domin a kwatanta a duba a gani da abin da ya shiga da shi office da abin da lokacin da zai fita office, menene bambanci, yayi daidai da halaliyar haƙƙin abin da yake samu na kuɗi ko bai ba. Kuma bayanin kadarorin nan, akwai form da ake samu akan hukumar bin da'an ma'aikata, akwai Code of Conduct Bureau da Tribunal Act, wanda dokar ƙasa ce. Sannan sashe na 94 yayi bayanin irin wannan kuma ga 'yan majalisa na jihohi. Saboda haka 52 yayi bayanin 'yan majalisar tarayya, sashe na 185 yayi bayanin wajibci ga shi kanshi gwamnan jiha an zabe shi. Sannan sashi na 140 kuma ya bayanin cewa shi kanshi shugaban kasa yana da nauyi na yayi wannan bayanin kadarorin da ya mallaka shi, da ministocin shi, da kuma ambasadoji da za a nada da shugaban hukumomin gwamnati, duk wannan yana a kansu.
Ayi mai da martani ta bakin kakakinsa Valentin Obianyam a cikin wata sanarwa game da gayyatarsa da EFCC ta yi a ranar Litini, don ya bayyana ofishinta a ranar 27 ga watan Oktoba da muke ciki. Peter Obi ya ce zai mutunta takardar gayyatar EFCC da zarar an kawo masa. Yana mai cewa akwai yiwuwar an tura wasiƙar zuwa wani tsohon adireshin ofishinsa ne, shi yasa ba a kai gare shi ba. Baya ga Peter Obi, an ambaci sunayen babban daraktar hukumar NPA Muhammad Bello Koko, sanata Stella Oduwa, gwamna Atiku Bagudu na jihar Kebbi, ta kwararsa na jihar Osun Boyega Oyetola, tsohon gwamnan jihar Lagos Bola Ahmed Tinubu da dai sauransu. Abin jira a gani ga 'yan Najeriya shine sakamakon binciken Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.